godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma makomai wanda cin adara su daga nan damar su da amincewar sa ya tsaya tare da kabu kuma ya ba mu damar mu kallar su wannan masallaci mai albarka na STM tare da yan uwa masu albarka dan tunatar da kawuna mu addinin mu na musulunci kamar yadda muka saba don ranar yau Lahadi mukan karatu a cikin wannan littafi al-usul al-thalatha wa adillatuha da kuma al-qawaid al-arba'a wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa wanda yana jin yau muna sha biyu ne ga wata na daya hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da bakwai ne ga watan bakwai kuma miladiya 2025 kuma yana jin wannan shine darasi na ainihin na nawa darasi na takwas to shahi na nawa shahi na shahi ko eh al-asr sani za mu tashi ko to kusan dama ya ce al-usulus salata asallai guda uku to yanzu mun yi asali na harko kenan yanzu a rasul sani asali na biza mu yi asali na harko shine sanin Allah mun karanto ayoyi da bayanai duka da malamai su kai sai malai yace al asl athani asali na biyu ko shine ma'rifatu din al islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci da dalilai menene musulunci wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid shine kadaita Allah wato da ibada da tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'a kuma ka jayu ga Allah da ya mai da'a wal bara'atu min ash-shirki kai bara'a shine kai baran da shirka wa alihi da ma'abutan shirkat wato ko ba ka shirka sai kai bara'a da masu yinta har ka ce to ni tunda ba ni shirka ina ruwana sai tun zuwa shirka su a to ba kai bara'a da su kake na kuma har zuwa ba san mai tauhidi ba yanzu ka san mai tauhidi ba dole ko ba kai kuma sai ka kyamace mai yin shi ma kana kyamashi yawa wa huwa salasatu maratib shine mala yace shi musulunci nan martabobi guda uku ne al-islam na harko shine musulunci wal iman da imani wal ihsan da ihsan wanda mun yi bayanin su a satin da wuce cewa kowane da matsayin sa to babban matsayi shine dai ka samu kanka muhsini Allah ya sanya mu cikin muhsinai wa huwa kullu martabati laha arkanun mala yace wa kullu martabati laha arkanun kuma kowace martaba kenan kowace daraja daga cikin darajojin nan tun daga musuluncin har imanin har ihsan kowane yana da nashi rukunai wa arkan al-islam khamsa su dai rukunan musulunci guda biyar ne kamar yadda muka sani su ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wannan abu guda ne shaida ba abin bauta daga gaskiya sai Allah shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu guda ne mun gane to na biyu shine wa iqamis salah tsaida sallah shine ka santa da sharuɗanta da wajibanta da barlanta da musabanta da qabliya da ba'diya dukkan san wadan ga shine tsaida sallah ha shi yasa cikin Qur'ani an faɗi tsaida sallah wuri 83 babu inda anka ce ku yi sallah duk inda anka so a ce ku tsaida sallah bambanci tsakanin tsaida sallah da yin sallah shine mai yin sallah bai san farillai bai san sunnoni bai san wajibai bai san ƙauri da ba'adi ba shi an mai yin sallah amma mai tsaida sallah to shi kuri ya san waɗanda shi yasa cikin Qur'ani ake ta'abidi da cewa ku tsaida sallah ba ku yi sallah wa ita'iz zaka sannan abu na gaba shine bada zakka sai yasa malamai suka ce bayan tauhidi ba abin da kai girman sallah tunda kun ga da an ka gama da tauhidi kadaita Allah da bauta da kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanci sai aka kawo sallah ta goya baya wannan shine mafi girma daga cikin ibada ta jiki aka ce in dai ibada ta ganga jiki ce to sallah ta haifo wace ibada girma in ko ibada ta fadi ce da baki to kalmar shahara ta haifo wace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wa la sharika lahu al mulku wa lahu al hamd yace mafi bitan abin da na fadi dai duk annabawan suka gabace ni ita ce kalmar la ilaha illallah ba wasu ta kai girma ta wai ta zakka sanan mu ce bar zakka shine idan mutum ya kai ga wani manzili na dukiya da ya kamata a haida mata zakka in ta yanka kasuwa ta an shekara ta dawo in kuma ba ta yan kasuwa ba ta irin masu gina zinariya ko masu haƙo ma'adin na cikin ƙasa su kuma lokacin da an ka haido lokacin za a bada Allah ya ce wa atu haƙo yau hasari
kaga iran yamma da ake ginuwa ko man fetar kina da an kan baro shi ranar aka yadda zakka ko ba haka ba to mu san ko ana yadda zakka bare ko ba yadda Allah alam ko ba ko dora da ko kana da wato sani a kada haska kafuna eh shi ne wasan Ramadan da kuma ya azumin watan Ramadan azumin watan Ramadan ga wanda Allah subhanahu wataala ba shi iko na musa akwai wadanda Allah subhanahu wataala sa suna da ciwo da aka ce zamani wanda su ba za su yi azumi ba sai dai aka ce su ciyar maimakon yin azumi ko kuma in sun manyanta sun kai wani manzili wanda ba su yi azumin sai aka ce su ciyar in mutai kai wani irin manzili kamar wanda ya shekara 80 kaga magana shi azumi ko 80 ko 80 da 10 ko wuya ko ba haka ba to wa hajji baitullahi alharam da kuma ziyartar dakin Allah mai alfarma shine rukuni na biyar cikin rukunin musulunci shi ko ziyartar dakin Allah mai alfarma wato kamar yadda zo cikin hadisi liman istata ilaihi sabila ga wanda ya samu iko kuma ga hanya kaga kana da kudi ka biya kuma ga hanya ta bugu don akwai lokacin da ka biya kuma babu hanya kamar zamanin corona kaga mutane ba su yake ya shigo ko sallama an ka sai an ka garke masallacin ne to dan haka shi kan kashi aikin haji kuma ga manzo Allah ma da kai ne ya zo zai aiki haji mushrikai suka hana shi yana tare da wajen sahabbai mutum 1400 sahabbai suka ce lalle lalle yau ba zai shiga makka ba shi aiki haji da shi da sahabban duk sai dai su koma sai na Umar ya ce wallahi sai dai in kashe mu za a yi muka zai mu shiga manzo Allah ba kai kai mahalki za mu ta mu yi aiki haji ba ya ce eh na yi mahalki kuma ga mun kamo hanya za mu ta wato amma dai ban san ko ga shekara ta ko shekara amma kan na yi mahalki kuma mahalki annabawa gaskiya ne duk abin da annabin da ya mahalki duk abin da ya mahalki gaskiya ne abin nan haka ne ko ayi ne mahalki annabawa mushrikai suka hana manzo Allah manzo Allah ya nemi ayi sulhu aka yi sulhu da mushrikai aka ce to shi kenan yanzu dai babu magana ta yake haji kowa shi koma gida to kaga kenan akwai lokacin da za a yi hana ka ga ka da kuɗi ka biya ko ka kan hanya sai wata matsala ta zo ta hana kuma sannan aiki haji ana yana cikin farilla ta kifaya kifaya shine wani zai iya maka aiki haji amma kaga sallah ai wani bai iya maka sallah ko ko ba haka wani bai iya hidda ma zakka cikin duke shi amma haji wani na iya yi maka amma da sharadi ya taɓa yi maka ne shi saboda wata rana wani sahabi ya zo yana yi ma wani aiki haji yana ta labbaika an shibra ma labbaika allahumma an shibra na an shibra ma manzo Allah ya ce wani ne shibra ma ya ce wani na ya ce zo yi mai aikin haji ya ce ka yi maka kanka abin yi ba ya ce haji an nafsika summa haji an shibra ma ta yi ka yi maka aiki haji sannan ka yi mashi wurin kenan sharadin wanda zai maka aikin haji to ya zan shi ya yi don a kowane udiri sai ka ba shi kuɗi ya ce shi maka ko kuma alal aqall misali iyayenka ba su taimaka Allah bai ba su duke da suka taimaka ko raka ta so sun tsuwa ko kuma ma suna da ransu ko kuma sun rasu to saka sai kai musu saka sai kai musu aiki haji saboda farilla ta take fa wannan ya dauke mu wani muna gane yake na ko mala yace alilu shahadati qawlu fa dalilu shahadati dalilin shahada tunda yace duk wannan rukunin ko ne yana da shaida ko yace to dalilin shahada shine shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaidi shi da kai ne kenan kul ayyu shay'in akbar shahada Allah ce ka tambaye su wane ne mafi girman bada shaida in bu su yi magana ba su kai shiru kulillah ka ce Allah shine mafi girman bada shaida to ga shi ne Allah da kai ne yana bada shaida shahida Allahu Allah ya shaida shi da kanshi annahu la ilaha illa ba abin bauta da gaskiya illa huwa sai shi ba shi kadai ba wal malaikatu malaiku sun shaida wa ulul ilmi da kuma ma'abuta ilimi aka ce wannan daraja ce Allah ya sa mala'iku cikin shaida da yayi kuma ya sa masu ilimi kenan ilimi rabbani masu ilimi na Allah su ma suna cikin masu shaida cewa Allah qa'iman bil qisti sai shiga da adalci la ilaha illa huwa kuma sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi al azizu mabwayi al hakimu wani ci aiki sa duk da Allah mabwayi ne yana da karhi ya kalla ko babu gaba wannan ba sa zai zalunci ba sai ka al hakim gani duk abin da ga Allah yi kuma akwai hikima a cikin shi wa ma'anaha la ma'budu bi haqqin illa Allah ma'ana shi shine ba an bauta da gaskiya Allah wahdahu shi kadai yake wa haddun nahri an nafai min al isbat shine aka kore kuma aka tabbatar domin la ilaha shi wannan nafiyan korewa ne jami'a ma yu'budu min dunillahi dukkan abin da ake bauta maka bayan Allah da an ce la ilaha illa to an kore duk wani abin da ake bauta maka bayan Allah in an ka ce illa Allah musbitan ibadata lillah, an tabbatar da bauta ga Allah shi kare. Wa daula sharika lahu bayda abokin tarayya bi ibadati a cikin bauta mishi, kama annahu la sharika lahu fi mulki, kama yadda Allah bayda abokin tarayya a cikin mulkin sa. Mulane kiran ko dan haka duk wanda ga da mulki to Allah na din mai dan wani lokaci ran tashi kiyama sai ya ce limanil mulku yawm lillah, yau wake da mulki ran doa amshi kowa bai da komai, kowa ya tashi wato ni aka ta tutafabu yawwa aka ce sai Allah da kai ne ma ya amsa maka ne shi ce lillahi alwahidul qahhar, sanan bayi su ta mai ta wannan kalma suma wa tafsiruha alladhi yudhiha, tafsirin wannan kalma ta shahada wanda yake hito mana da ita ga hili qawluhu ta'ala shine fadar Allah madauki sarki da ce wa idh qala ibrahimu li abihi, ka ambata musu lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa, baban annabi ibrahim shine azara wanda Allah faɗa mana shi a cikin suratul an'am, wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin, to shine nan a lokacin da ya ce babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'u mimma ta'budun, ni na barranta dukkan abinda kuke bautata ma, kenan gumaka domin a zamanin annabi ibrahim babanninsa da sauran ƴan uwansa danginsa duka masu abuta gumaka na, sannan suna bauta ma rana kuma suna bauta ma wata kuma suna bauta ma tauraro, mun gane kenan. To shine yayi musu kafa dalili yace innani bara'u mimma ta'budun, ni na barranta da dukkan abin da kuke bautata ma illal ladhi fatarani, sai dai wannan da ya kage halitta ta shi kadai kenan nika bauta ma, fa innahu sayahdin, domin shine yake shiryar da ni bisa ga hanya ta daidai. Allah ce waja'alha kalimatan baqiya, sai annabi ibrahim ya sanya wannan kalma ta zama mai wanzuwa fi aqibi ga yan bayansa, duk gashi muna cin moriyar wannan kalma har yanzu bisa ga ta maka insha Allah. Allah ce la allahum yarji'un, ko cewa za su dawo daga rakke waɗancan abubuwan suke bauta ma kuma bayan Allah. To lokacin mu ya kai nan za mu dakatawa, sai kuma wani sati in Allah ya kamar rai abin da kuma daga Allah ne kuskure Allah shi ne mana subhanahu wa ta'ala kamita shi Allah ila ila ta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am, kace ana yi ma mamaci haji, mamaci ana yi mishi haji
sai mahaifa.